aka taimake mu ka san muna nema ya lalace ga matasa cikin kasan mu a yau suna nema su lalace saboda halinku ne rashin abokina saboda halinku ne rashin masoyina saboda halinku ne rashin abokina saboda halinku ne rashin masoyina suka suna ganin sun waye suna tafe suna layi suna ta shaye shaye suna kashe kwakwalwansu ayyo da kayan maye suna ta gengedi suna jiran gari ya waye cikin ikon ubangiji dukan duhu ya yaye matasa ya kamata kanmu yau ya waye mu daina sara suka sata da shaye shaye mu tuba mu gyara ubangiji ya gabarce mu mu kaunaci juna ubangiji ya kaunace mu mu taimaki juna ubangiji ya taimake mu mu kama sana'a ubangiji ya daukake mu mu dinga addu'a dan ci gaban kasan mu matasan mu ku dane shaye shaye matasan mu ku dane yin sara suka matasan mu ku dane shaye shaye matasan mu ku dane yin sara suka ya wane yin fada ya wane gari ya waye ya kamata kan mu ya waye yawane yin shaye shaye yawane yawa yawane sara suka yawane wai yaushe ne damuwai matasa a yau mu gane fada da junan mu yawane bangan siyasa yawane zaman banza ni ga yawane mu kama sana'a daidai ne mu taimaki junan mu daidai ne mu kaunaci junan mu daidai ne matasan mu ku dane shaye shaye matasan mu ku dane yin sara suka matasan mu ku dane shaye shaye matasan mu ku dane yin sara suka ya wane yin fada ya wane gari ya waye ya kamata kan mu ya waye
on the mix.